Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ebetu ya ce gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ne da kansa ya tursasa mashi fita daga taron majalisar zartarwar jihar. Mataimakin gwamnan dai yana mai da martani ne akan wata sanarwar da aka fitar daga gidan gwamnatin jihar mai dauke da sanya hannun kakakin gwamnan Mr. Israel Ebije da ke nuna cewa shi mataimakin gwamnan ya nemi da a daga masa kafa daga halartar taron majalisar zartarwar jihar. Ga dai abinda Ahmad Musa Ebeton ya shedawa muryar Amurka akan wannan batu.
Hakikanin gaskiya shi gwamnan jihar Niger shine ya taso da maganan cewa ba zai yiwu in zauna a cikin su yayin da suke watan zartar da abubuwa na majalisa ba, majalisan jiha ba, domin saboda ni ba dan jam'iyyar PDP bane. Alal hakika ya iya nuna cewa ma hasali an kawo mashi recording na inda nake cewa ai shi barawo ne da sauransu. Na tashi kuma na ce a ba haka bane.
To yanzu me matsayinka kai?
Well, a matsayina dai kamar yanda nayi fadawa mutane, ina nan matsayi na mataimakin gwamnan jihar Niger kuma ban bar majalisa ba. Amma alal hakika gwamna ne da kanshi ya nuna cewa bai yadda in zauna ba, ya iya buga tebur da hushi cewa to shi a matsayin shi mai cikakken iko yana da iko domin yana da jami'an tsaro, yan sanda da jami'ai yan tsaron ciki da kuma sojoji, yanda yake zai iya tabbatar da cewa ya hitar da ni daga majalisa.
To ko ina matsayin wannan dambarwa a kundin tsarin mulkin Najeriya, lauya Abdul Malik Sarkin Daji ya yi ƙarin bayani.
To amma executive council power is vested on the governor. Ma'ana executive council meeting wanda shi yake da ikon ciyar wannan zaman.
Amma yana da ikon hana shi mataimakin zuwa.
Bai da shi, saboda mataimakin shi is part of executive council. Bai da wannan hurumin.
To idan shi gwamna ya hana, shi mataimakin na da ikon zuwa kotu ta yi hukunci a kai?
Yana da dama ya je kotu don kotu ta fassar ma'anar wannan executive council powers din
nan. Batun rikicin siyasa ne yasa shi gwamna ya dauki wannan mataki, saboda canza shekara shi mataimaki ya yi. Baka ga a kundin tsarin mulki babu inda aka tanadi cewa idan mataimakin gwamna ya canza jam'iyya shikenan ba zai bar, zai daina zuwa taron majalisar zartarwa na jiha.
Babu doka da ya tanada da haka. Don mataimakin gwamna ya san ya canza shekara daga fatin gwamnan shi. Don wani aiki da doka ta halartar mashi yana da damar ya yi shi kamar yadda doka ta halartar mashi.
An dai fara zaman doya da manja ne a tsakanin gwamna Babangida Aliyu da mataimakinsa Alhaji Ahmad Musa Ebeto ne a gabatowar kakar siyasar nan, da har ta kai ga mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ebeto canza sheka ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.